Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a tashin wasu mabumai cikin wasu motoci uku tare da karan harbe-harbe sun rikida Mogadishu babban birnin kasar Somalia, inda mutane akalla 23 suka mutu baya ga 'yan bindiga mutum hudu a cewar shaidu da jami'an lafiya. Fashewar mabumman uku wanda ya fara a cikin 'yan mintoci kadan tsakaninsu ya auna wani otel ne da ake kira Sahafi wanda yake kusa da headquarter 'yan sandan farin kaya na kasar Somalia. Wani shugaban masu motocin jigilar marasa lafiya ya faɗa muryar Amurka cewa sun kwashi mutane 45 da suka jikkata zuwa asibiti. Jami'an tsaron da suka fara kai agajin gaggawa sun ce 'yan bindiga hudu ne suka shiga otel ɗin, inda suka hau saman rufin ginin, wanda daga nan ne suka buɗe wa mutanen da ke ƙasan su wuta. Jami'an dai sun ce sannan a hankali suka kashe 'yan bindigar tare da ceto ɗimbin mutane daga ɗakunan otel ɗin. Tuni dai 'yan ƙungiyar Al-Shabab wacce ta fi shekaru 10 tana guna da ayyukan ta'addanci a Somalia ta ɗauki alhakin kai harin. Hukumomin tsaro a arewacin jihar California ta nan Amurka sun ce mutane 5 sun mutu sanadiyar gobarar daji wadda ta mamaye dubban gidaje ta kuma sa aka kwashe dimbin mutane. Ofishin 'yan sandan karamar hukumar Beatty ta California ya ce an samu mutane hudu cikin mota yayin da suka yi kokarin barin garin Paradise, garin da wutar dajin ta yi barna sosai ta kuma tilastawa dubban mutane arcewa. Gobarar dajin wadda ta fara ci tun ranar Alhamis ta ƙara yin tsanani sosai, inda cikin gaggawa yanzu ta nufi wani birni da ke kusa mai suna Chico. Jami'ai sun ce zuwa yanzu an iya kashe kashi 5 cikin 100 na wutar. Kan ƙarin mutane 5 inda suka mutu, wutar ta tilastawa mutane da yawa barin motocinsu waɗanda cinkoso ya tsire su akan manyan hanyoyi. Jami'an 'yan kwana-kwana na jihar California sun ce tun ranar Alhamis suka haƙura da kashe wutar, maimakon hakan suke taimakawa mutane su bar yankunan da wutar take. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutumin da ake zargi da aika mabumai ga masu sukar shugaban Amurka Donald Trump ana tuhumarsa da wasu laifuka da ka iya kai shi ga hukuncin ɗaurin rai da rai. Jiya Juma'a ne aka gabatar da Cesar Sayoc gaban wata kotun tarayya da ke birnin New York, inda aka tuhumarsa da aikata laifuka 30. Bayyanar Sayoc ta farko gaban kotun ita ce wadda ya yi a makon da ya gabata. Tuhuman da ake yi wa Sayoc mai shekaru 56 sun haɗa da zargin cewa ya yi yunkurin amfani da makami mai barnar gaske da kuma rarraba makaman zuwa wasu jihohi da barazanar yin amfani da su. Ranar 26 ga watan Oktoba ne dai aka kama Sayoc a jihar Florida, inda aka tuhume shi da wasu laifuka 5 a can. Sayoc dai ya dade yana rayuwarsa a motarsa mai dauke da hotunan nuna goyon baya ga Trump da kuma hotunan nuna kyama ga 'yan jam'iyyar Democrats. Ya zuwa yanzu dai ba bai amsa laifukan da ake tuhumarsa da su ba. Kasar Pakistan ta nemi tallafin kuɗi daga ƙawayenta na ƙud da ƙud ciki har da China da Saudiya, ta kuma nemi bashi daga asusun lamani na duniya IMF domin su taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin Pakistan ɗin da kuma warware matsalolin da take fuskanta. A farkon makon nan ne dai Prime Minister Pakistan Imran Khan ya kulla wata yarjejeniyar tallafi da China yayin wata ziyara aiki da ya kai, inda ya haɗu da shugabannin China ciki har da shugaban ƙasa Xi Jinping. Jami'an China da na Pakistan dai basu bayar da wani cikakken bayani ba, amma China ta ce tana shirin baiwa Pakistan wani tallafin kuɗin da ba a bayyana kowane iri ba ne. Cikin neman tallafin da suke, Khan ya samu tallafin dala biliyan 6 daga Saudiya lokacin da ya kai ziyara can a watan Satumba. Hawa kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa na la'akarin baiwa Pakistan dala biliyan 6 da ta nema. Sai dai ƙwararru na cewa karɓar tallafin kuɗi daga Saudiya da daular Larabawa zai iya zama cuɗe ne na cuɗe ka ne. Daga ƙarshe Jiya Juma'a kasar Rasha ta karɓi bakuncin wasu jami'an gwamnatin Afghanistan tare da 'yan hamayyarsu na kungiyar Taliban a wani yunkurin da Rashar ke yi na kawo ƙarshen rikicin shekaru 17 da ƙasashen yamma suka kasa cimma. Yayin da yake jawabin buɗe taron Moscow, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce Rasha tana tare da ƙasa ɗaya ƙasar Afghanistan, inda dukkan ƙabilun da suke a ƙasar za su zauna cikin junansu cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Duk wanda irin waɗannan kalamai jami'an Rasha na bi a hankali tare da sanin cewa ba lalle bane abin da suke tsammani ya yiwu ba. A baya dai Rasha ta yi yunkurin haɗa irin wannan zaman tattaunawar har sau biyu, amma aka soke bayan da gwamnatin Afghanistan ta ƙi shiga magantaran.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da hantsi kuma barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in, a yau za mu kawo maku rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan bayar da horarwa na musamman ga jami'an kiwon lafiya sama da Maitan a jihar Neja domin taimakawa mutane da bayanai akan tazarar haihuwa. Rahotanninmu na biyu da na uku da na hudu dukkaninsu za su yi mana magana ne akan fafutuka na yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da hukumomi da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihohin Kano, Jigawa da kuma jihar Bauchi domin rage yaduwar cutar na zazzabin cizon sauro a cikin al'umma. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan miƙewa da hukumomi suka yi tsaye a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar domin ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar polio biyo bayan samun labarin bullar cutar a jihar Zindar. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu kawo muku jawabin Hajiya Adama Balla, mai ƙungiyar sa-kai ta Zidaya, wacce take ƙoƙarin wayar da kan al'umma a jihar Borno domin bayar da 'ya'yansu a yi musu rigakafin cutar polio a wajen taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da cutar polio a jihar Borno da gidan rediyon muryar Amurka da hukumar kula da yaduwar cututtuka CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
In kai keke ite kai keke, in kai babur ite kai babur, in kai moto ite kai moto, in kai gida ite kai gida, in kai gida ite kai gida. Mutum bai da gadon ka wallahi Allah, amma ina dai da gadon mutum ka o bil adam mai wuyan gane hali. Gashi bil adam mai wuyan gane hali. In kai wando ite kai wando, in kai hula ite kai hula, in kai riga ite kai riga, in kai aure ite kai aure, in kai aure ite kai aure. Mutum bai da gadon ka wallahi Allah, amma ina dai da gadon mutum ka Allah dai dan adam dai ka gane shine kawai jalla dai ke yamma dan adam mai wuyan gane hali. Haba bil adam mai wuyan gane hali.
da jami'an kiwon lafiya 200 ne a jihar Neja suka sami horarwa na musamman akan yanda za a bayarwa jama'a shawara akan tazarar haihuwa a jihar Neja. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana da cikakken rahoto.
Wannan dai wani shiri ne na haɗin gwiwa a tsakanin hukumar kula da raya ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Amurka wato USAID da kuma gwamnatin jihar Niger. A ƙarƙashin wannan shiri dai hukumar ta USAID ta samar da wasu kayayyakin koyar da yadda ake gudanar da tsarin iyali a makarantun koyar da ungozoma da na jinya da ke garuruwan Mina da Bidda domin horar da dalibai kamar yadda ya kamata. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril yayi karin haske akan wannan shiri.
Wayannan ma'aikatan aiki din ma'aikatan aiki ne daga kananan hasitocinmu gaba daya a wannan state, domin mai girma gwamna Alhaji Abubakar Sadiq Sani Bello mai yana so ya tabbatar da cewa matanmu da sun suka zo wurin haihuwa ba su samu matsala. So cikin abubuwan da ake a nan wurin an kula cewa mata idan suka haihu ba su samu sun huta kamar suka ɗauki wani ciki ba, yakan zama musu illa. Mata ta yi wahala, yaro kuma shi ma bai samu yanda ya kamata ce ya samu ba. Ko a jinince Allah subhanahu wataala na son a shayar da yaro kusan shekara biyu. So anan muna haɗin kai domin za mu samu hanyoyi da matan mu za su iya dinga bayar da wannan lokacin domin su samu su huta kafin su sake ɗaukan ciki.
Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzo ya ce a yanzu sun mai da hankali ne wajen wayar da kan jama'a akan lamarin tsarin iyalin.
Muna neman mu bayyana shi sosai a jihar Niger, saboda jihar Niger yana da samun haihuwa da yawa fiye da average na kasan. To akwai aikin da yake kanmu sosai da za mu ci gaba da bayani ma mutane, za mu shiga lungu da ƙauyuka da ko ina gunda mutane suke, mu bayyana musu, saboda shirin iyali shine zai ba da ƙarfin da zaka iya tsara yanda zaka yi ka ci da iyalan nan, sannan kuma da zaka iya ba su abinci isasshe da kuma lafiyansu da zaka kula da su.
Uwar gida Dokas Abu babbar jami'a ce a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya da ta kasance a wajen taron bada wannan horo ga abin da take cewa game da tsarin iyalin a Najeriya.
Yes, there's improvement in the acceptability unlike before, because then we believe that many people don't have the right message on what family planning is all about.
Ta ce an samu ci gaba sosai wajen rungumar tsarin iyalin a yanzu ba kamar a baya ba, suka yi imanin cewar jama'a ba su samu sakon kamar yadda ya kamata ba akan abin da ake nufi da tsarin iyalin. A baya ma da kayima jama'a batun tsarin iyalin sai su kauce, to amma a yanzu babu wannan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Kano, hukumomin kula da kiwon lafiya na ci gaba da raba wa jama'a magungunan cutar zazzabin cizon sauro kyauta domin rage yaduwar cutar. Muhammad Salisu Rabiu ya aika mana da rahoto daga Kanan Dabo.
Babban jami'i a bangaren yaki da cutar a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Dr. Bashir Muhammad Lawan, ne ya bayyana haka a yayin tattaunawarmu da shi akan yadda cutar take a halin yanzu a jihar Kano. To kowane matakai suka ɗauka na ganin cewa magungunan na amfanar waɗanda aka bayar domin su?
Ai, da baya kaiwa ga waɗanda ya kamata su yi amfani da shi, watakila da ba za mu samu wannan kididdigar da muke samu ba. Duba da cewa an ce idan dambu ya yi yawa baya jin mai, sannan kuma gyara kayanka baya zama sauke maraba, muna yin iya mai yiwuwa. Wasu abubuwan za su iya faruwa, amma lalle muna bindiddigi, za mu san nawa muka raba, a ina muka raba, sannan kuma lokacin da za mu je mu yi zubeban ƙwaryata, nawa muka baka, nawa ka bayar, nawa ya rage, duk muna bibiya. Ai, wannan aikin dole sai da bibiya, kuma bibiyan nan ana yi, kuma gwamnati ba ta ƙasa a gwiwa akan wannan aiki, musamman wannan gwamnatin tamu mai albarka, sannan da tallafin jajirtaccen kwamishinanmu na lafiya Dr. Kabir Ibrahim Gesu. Saboda wani lokaci fitar ma na bazata za a yi, ba lalle a gaya wa kasan irin wannan bibiyar akan gaya wa asibiti ku shirya za a zo za a yi dan abin nan ɗan tsokaci akan wayansu batutuwa da suka danganci asibitin, da suka danganci yanayin kula da lafiya, da suka danganci tsari da ake bi na harkar lafiya tun matakin farko har matakin ward, matakin karamar hukuma, matakin jiha, duk ana yin wannan. To amma wani lokaci kuma ana so a yi a bincika a gani, sai a zazzabi wayansu asibitoci 1 2 3 4 5 10 nan da nan sai a je sai a dudduba a ga abubuwa suna tafiya daidai. To daga alƙalman da muke samu kawo yanzu yana nuna mana cewa su kansu ma'aikatan lafiya tunaninsu ya sauya kan cewa lalle lalle aiki fa sai dai aiki, in ba aiki ba to ba wannan hurumin da kuma za a zo a zauna ana abin nan. Saboda haka magungunan nan da ake kaiwa lalle lalle ana amfani da su. Kuma bayan haka ma banda ma asibitocin da muke da su na gwamnati, har asibitocin da ba na gwamnati ba ma, gwamnati tana iya yi na ganin cewa an yi wa ma'aikatan wayannan asibitocin bita, an sanar da su, an wayar da kansu cewa ga tsari da ake bi, sabon tsari wanda duk duniya akanta akan wannan tsari ake, ga kuma yadda ake amfani da magungunan nan, ga yadda ake amfani da na'urorin nan na gwaje-gwaje, ga kuma yadda za a yi a san cewa wannan yana da cutar, ga yadda za a bashi magani, kuma in ya sha magani zai warke. Waɗannan suna da wata kilancin samun wannan ciwo, ga yadda za a bi a kare su daga samun wannan ciwon. A'a, gidan sauro mai magani za a basu.
Dr. Bashir Muhammad Lawan, babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A karamar hukumar Giyade da ke jihar Bauchi, hukumar kula da lafiya matakin farko na ci gaba da fadakar da jama'a irin matakan da ya kamata su dauka domin kare kawunansu daga kamuwa da cutar malaria wanda cizon sauro ke kawo ta. Amina Abdullahi Gilbo ta aiko da rahoto.
Shugaban Bakatma Dr. Muhammad Samba Alkali ya kai ziyara garin Giyade a lokacin da yake tuntubar al'ummar da ke garin Giyade yadda suke amfani da gidan sauro.
A tattare da ni Dr. Magaji yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu duba wannan al'amarin. Mu tabbatar da cewa wannan gidan sauro da gwamnati ta bada mutanen mu suna amfani da shi yadda ya dace. Kuma ya faɗakar da mutane yadda za su gyara muhallinsu. Daman kukan samu zuwan yana da muhimmanci sosai. Saboda a kwanan nan za a zo a sake wannan rabon gidan sauro insha Allah. Sai sa muka ga ya dace a wannan lokaci mu zo mu ga yadda aka yi amfani da wancan wanda aka raba zuwa shekara uku. Shin mutane sun ci gaba da amfani da shi ko kuma an daina amfani da shi? To kuma mu tabbatar da cewa ana amfani da shi, bayan haka kuma mu yi tambayoyi a kai yadda aka yi amfani da shi da kuma irin matsaloli da aka samu dangane da wannan abubuwan. To kuma mu tabbatar muku cewa insha Allah za a zo a sake raba wannan gidan sauron, saboda shi gidan sauron bai wuce shekara uku zuwa hudu aikinsa zai daina aiki. So kuma gwamnati ta yi tsari duk wanda ya dace da za a zo a sake ba wa mutane.
Dr. Muhammad Samba Alkali kenan, shugabar hukumar lafiya na karamar hukumar Giyade, Lawan Baba Ibrahim Giyade ya bayyana yadda suke amfani da gidan sauron.
Lokacin da muka samu baki da zafukatma suka zama ga fara magana makroplan, muka gaya wa shi shugaban gabar hukuma ya ba mu haɗin kai, muka fara gaya wa shugabannin al'umma. Ana cikin haka sai faɗa mu sai magana mabarani shi ta so na da mai sassan community a kan wannan aiki. Da aka zo muka gaya wa shugabanni daga nan kuma sa'an nan muka zaɓi wasu communities guda biyar a ward guda biyar kenan, wanda an bi wasu criteria wanda waɗannan communities sun yawancinsu suna da ƙarancin wannan gidan sauro mai maganin kashe ƙwari. Kuma yawan cututtuka musamman na zazzabin cizon sauron a report ɗin mai wani cewa sun fi yawa wajen, shi ne muka amfani da wannan dama domin mu je mu faɗakar da su. Kuma muna tafi da wasu masu shiga gida-gida mata, inda za su je su faɗakar da mata kuma su duba yaya akwai gidan sauron a wajen, in kuma akwai shi ya ake amfani da shi, ana amfani da shi ko ba amfani da shi. To Allah gida mun karɓa manomi da muka je muku mutu sun ma dan yanzu mun yi furan guda uku. Ko ina muka je an karɓi manomi biyu musamman matan nan sun samu haɗin kai a wajen matan su shiga gida-gida. Kuma mun samu haɗin kai a wajen shugabannin al'umma da masu haba-haba.
Lawan Baba Ibrahim kenan, shugabar hukumar lafiya na karamar hukumar Giyade. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Bisa yanda damunar bana ta zo da mamakon ruwa da kuma ambaliya a wasu sassan arewacin Najeriya, al'amarin da ya haifar da karuwa da kuma yaduwar sauro, shin kowane matakai hukumomin kiwon lafiya suka dauka a jihar Jigawa wajen baiwa al'umma kariya daga cutar zazzabin cizon sauron? Tambayar da Halimatu Abdullahi ta yi wa Dr. Kabir Ibrahim, babban sakatare a hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Jigawa kenan.
Jihar Jigawa tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta tarayya da masu ruwa da tsaki da suke yaki da kakkaɓe zazzabin cizon sauro a bayan ƙasa sun yi rabon gidan sauro sama da miliyan 3,600 a faɗin jihar Jigawa, wanda aka samu nasara kashi 90 da wani abu zuwa 91 zuwa 92 na mutane da an samu wannan gidan sauro diddiga da aka yi bayan ta wannan rabon. Kalilan da ba su samu ba kuma an kawo gidan sauro an jiggi ana za a kai su asibitoci wanda za a dinga ba mata masu juna idan sun zo awo. Wato abin nufi shi ne an tanadi gidan sauro da yaran da ba haife shi ba ma, yanzu akwai gidan sauron da za a ba shi idan mahaifiyarsa ta zo asibiti a dalilin yin awo ko kuma wanda ya gama allurar rigakafi gabaki ɗaya a matsayin masaya kyauta da shi. Yanzu haka nan muna da gidajen sauron nan a toso ɗinmu wanda ana gaba da shi ne da kullum, so wanda ba su samu a lokacin gangan biyu ma idan a gidansu akwai yara ƙanana idan sun allurar rigakafi suka zo asibiti za a fara fitar da waɗannan gidajen sauro a rinka ba mutane don a tabbatar da cewa sun samu. Wanda kuma suke da mata masu juna in suka zo asibiti awo shi ma nan akwai provision na ba su wannan gidan sauro wanda ake kira kaman continuous distribution, wato bayarwa ta yau da kullum wanda bayan an yi wannan gangami kuma za a dinga yi ne da kullum. To gidan sauro yana ɗaya daga cikin kafafen da ake amfani da shi na tabbatar da cewa mutane ba su kamu da zazzabin cizon sauro. Bayan haka kuma muna cigaba da faɗakarwa na kiyaye tsaftar muhalli, wanda baya fiya ya zama cikin wata hanya ya rinka bullewa ana rage ciyayi daga kasantar gida, wannan yana tafiya. Bayan haka kuma sun san gwamnatin jihar Jigawa ta ɗauki nauyin ba wa yara da mata masu juna maganin kyauta idan sun zo asibiti, kuma har da maganin malaria wanda ake ba da kuɗi kamar naira miliyan 75 duk wata domin ɗawainiyar waɗannan mata da yara asibitoci da dama da suke faɗin jihar nan da ake irin wannan free medicine a cikin kuma magunguna na kyauta a cikin tunda wannan magana ta yi nisa a kan haka.
Dr. Kabir Ibrahim kenan, babban sakatare a ma'aikatar lafiya na jihar ta Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Yanzu kuma sai jihar Maradin Jamhuriyar Nijar. Biyo bayan samun labarin ɓullar cutar polio a wasu yankuna da ke jihar Zindar, hukumomi a jihar Maradi sun ɗauki matakin gaggawa domin aiwatar da rigakafin cutar polio, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Wato wannan shashawa za ta wakana a jihohi masu makwabta da tarayyar Najeriya. Hasali ma wannan shashawa ta shahi jihohin Maradi, Difa, Tawa, Doso, Zandar har da ma Agadez wannan karo. Malam Mahimu Labo na sashen kula da allurar rigakafi a hukumar kare lafiya ta jihar Dairasfe da kenan Maradi.
In gama dan wanka ya kama da huta aka ce ka saka sama naka ruwa ko? An samu wajen da magaran poliovirus, tanit da magaran dangas aka samu poliovirus. To mun ko muna makwabta da su. Nan wurin da jihar Maradi babu mu tashi mun ma mu gemin ruwa ka hannu abin ya zo gare mu.
Adadin ƙananan yara wanda za su amfana da wannan shoshawa a nan jihar Maradi baki ɗaya?
Yara miliyan 1,334,056 su ne yara wanda aka ce za a ma shoshawar nan daga kwana guda har shekara biyar ba kwana guda da zero a sankan nufin mu.
A jihar Maradi, Jinatawa shi ne garin da a hukumance aka buɗe wannan kamfe na yaƙi da cutar polio. Ga jawabin gwamnan jihar Malam Zakari Umar.
Haɗin mafamtaka ya sake cinmu. Kwanakin baya akwai cutar kolera da ta fito mana daga gidan mafamta ta zona, muka yi wajen wata uku ma muna kokowa da ita. To yanzu kuma gashi hallau haɗin nan na mafamtaka ya sake cinmu. Ciyon shan inna ya sake fito mana daga gidan mafamta ya zo cikin jihar Damagara. An samu yaro uku waɗanda suka kamu. To shi yasa abinda muke kira gare jama'a jihar Maradi duka baki wannan aikin uwaye su yi tsaye tsayin daka su tabbata an baɗiyar su magani a cikin jihar Maradi. Ba muso mu ji an ce akwai wani uba ko wata uwa wanda ta hana a ba ɗanta magani, wanda duk yayi wannan ba masoyin ɗan shi bane, ba masoyin ƙasa bane.
Shi ko mai masaukin baki mai martaba Sarki Lawali Ubandawaki na jirata ya yi kira da jan hankali ga talakawan shi.
Ku taimaka ma ɗiyanku saboda haƙƙi ne gare ku. Kukula cutar da lafiyar su. Duk wanda bai ba dan shi ba, to gaskiya ya cuci wannan yaro kuma su cikan shi.
Shaibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani daga Maradin, Jamhuriyar Niger. Sai Maidugurin, jihar Borno, wajen taron masu ruwa da tsaki a yaki da ake da cutar polio, da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da yaduwar cututtuka CDC suka gudanar kwanakin baya. Hajiya Adama Balla, ɗaya daga cikin waɗanda cutar polio ta yi wa illa, mai kuma ƙungiyar sa kai ta Zadaya, wacce take ba da gudunmawa wajen faɗakar da iyaye muhimmancin bayar da ‘ya’yansu a yi masu rigakafi, ta yi wa taron bayanin irin gudunmawar da suke bayarwa na faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa ‘ya’yansu rigakafin cutar polio.
Sunana Adama Yariya Balla, ni ce founder na Zadaya Canine Polio and Disability Initiative. To a gaskiya mun fi shekara goma muna gwagwarmayar yakin cutar polio a nan Borno. Tun 2007 ana engaging namu at all levels, daga WHO, UNICEF har Borno State Government. To a ƙarshen gaskiya an samu ci gaba sosai, don ko da ƙanina yake bayani da wasu abokanansa a kan rigakafi, sai wani ya tambaye kai ka dame mu da wannan polio din nan, wai mene damuwanka? Yara kawai hana yara aihuwa da sauransu. Sai ya ce musu, kun ga shabiki ta gidanmu nan? Sai ya ce musu ya ce ai polio ne. Mutum ya ce ya ce ai inda polio ne ko yana 100 ne, gara kar ko guda ɗaya aihu, amma ya zama da kafan shi. Saboda ni gaskiya a yawo na da kallace-kallace daga har su internet ne, ni ban taba ganin ma severe case na polio kamar nawo ba fa sai wani mutum da yake cikin iron lung din nan ko iron rod ne. Gaskiya inda barna ne da ta'addanci polio, kaf ta gama kaina, ta kashe mun hannu, ta kashe mun kafada, ta kashe mun jikina gaba daya. Mutane in suka yi lakari da haka, sai kaga sun kwammace ƴaƴan suna guje-gujen su, suna tsalle-tsallen suna duk abin da ya kamata su yi, sai mu kawo kan su.
Hajiya Adama Balla kenan, mai kungiyar Zadaya, wangiyar da sa kai domin faɗakar da al'ummar jihar Borno muhimmancin bayar da ‘ya’yansu a yi musu rigakafin cutar polio. A yayin taron masu ruwa da tsaki na yaƙi da cutar polio da gidan rediyon muryar Amurka da hukumar kula da yaduwar cututtuka CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri. Da haka kuma shirin namu na yau ya kawo ƙarshe. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka kuka ji mu kai tsaye, Nasiru Yakubu birnin Yaro ke muku fatan alkhairi. A kasance lafiya.
Gaida malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.